بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشين درسين بقوي لتافن الأدب المفرد والنظام غباتر إن شاء الله تعالى لتافن الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري لرسوة هجرات دريبيو دهم سندشدة شكرا دبودة دريدة تمانين rabuwansa da duniya a yau rahimahullahu ta'ala. Wannan darasi ya kunshi babi na 19 zuwa babi na 24. Yana karantar da mu yanda ake halin kirki ga iyaye a bayan mutuwansu. Kaifiyatu birril walidaini ba'da mautihima. Al-Imam al-Bukhari ya kawo babi na 19 birrul walidaini ba'da mautihima. Yanda ake kirki ga iyaye a bayan rasuwansu. Haddathana Abu Nu'aym Al-Fadl bin Dukayn. Abu Nu'aym sunansa Al-Fadl bin Dukayn. Qala haddathana Abdurrahman bin Al-Ghasil qala akhbarani Usayd bin Ali bin Ubayd an abihi. Baban Usayd bin Ali bin Ubayd shine Ali bin Ubayd Al-Ansari. أنه سمع أبا أسيد ياجي أبو أسيد شين مالك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري صحابي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحدث القوم. وأن صحابي أبو أسيد ينبا ومتعني لاباري قال ياجي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم منكسا شي تارد النبي sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A wata riwaya Abu Usayd yana cewa kallamahu rajulun min bani Salama wa ana indahu. Muna tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai wani mutum daga kabilar Banu Salama yayi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam magana. Shine yake fa qala rajulun, sai wani mutum yace ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya shay'un, shin akwai wani abu da ya saura game da kirki ga iyayena ba'da mautihima, a bayan rasuwarsu a barruhuma in yi musu kirki da wannan abin? Wannan tambaya muhimmiya ce, saboda galibin mutane suna ɗauka idan iyayensu sun rasu shikenan an gama, hakkin iyaye ya sauka. Galibin mutane suna da wannan tunani. Wato tun zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an samu wanda yayi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam tambaya bayan rasuwar iyayensa, shin akwai wani abu da ya saura, shine baqiya min shay'in, hal baqiya min birri abawayya shay'un, shin akwai wani abu da ya saura game da yin kirki ga iyayena ba'da mautihima, bayan rasuwansu a barruhuma in yi musu kirki da wannan abin, ko kuwa da zaran iyaye su rasu shikenan hakkinsu ya fadi? Idan mutum ya rabu da iyayensa sai a ce wani kai sa'a, to ai baka gama sa'a ba, aiki bai kare ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am kware kuwa, in ji manzon Allah, khisalun arba'un, halaye guda hudu ne, in ji manzon Allah, addu'a'u lahuma, addu'a ga iyayen, wanda shi ne abu na farko, wal istighfaru lahuma, da nema musu gafaran Allah, kaga na biyu kenan. Amma yanda lafazin al-Imam al-Bukhari yazo a cikin al-Adab al-Mufrad, yana hada waɗannan abubuwa guda biyu a matsayin ɗaya, domin da addu'a da al-istighfar dukkan su roƙon Allah ne. Wa infaqu ahdihima, da zartas da alƙawarin iyaye, abinda ake nufi wasiyar da iyaye suka bari, kai kokari ka tabbatar da shi, wannan shi ma halin kirki ne ga iyayenka a bayan rasuwarsu. Idan aka ce infaqu ahdihima, ana nufin wasiyatihima, wasiyatihima, ka zartas da wasiyar da iyayenka suka bari. Kada ka yarda a samu mahaifinka ya bar wasiya, ko mahaifiyarka ta bar wasiya, amma ba ka yi kokarin cika wannan wasiyan ba. Wannan wani nau'i ne na kuntatawa gare su a bayan rusuwansu. Wa ikramu sadiqihima, da kuma daraja abokinsu, ka daraja abokin mahaifinka, ka daraja kawar mahaifiyarka. Wasilatul rahimi, da sada zumunci, allati la rahima laka illa min qibalihima, wanda wannan zumunci ba ka da wani zumunci face ta hanyar su, ba ka da wani zumunci da mutum face ta hanyar su, ta hanyar iyaye. Wato idan ya zama akwai wani dangi wanda ka hada dangantaka da shi a ta dalilin mahaifinka ko mahaifiyarka, to a ci gaba da sada zumuncin wannan. Wannan hadisin, kamar yadda ya zo cikin al-Adab al-Mufrad, yana sunan Abi Dawud, Kitab al-Adab, babun fi birrul walidai, hadisi na 2142, da sunan Ibn Majah, yana sahihu Ibn Hibban, Kitab al-Birr wal-Ihsan, babu haqqil walidai, hadisi na 423, kuma al-Imam al-Hakim ya kawo hadisin al-Littafin al-Mustadrak al-Sahihain, hadisi na 7325, yana cewa haza hadisun sahihul isnadi. Al-Imam al-Baihaqi ya rawaito hadisin lafazinsa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasilatu rahimihima, maimakon wasilatu rahimi, sada zumuncin babanka da mamanka, allati la rahima laka, wanda baka da wani zumunci illa min qibalihima, face ta hanyar ta gefen su, wato sai ta gefen mahaifinka ko ta gefen mahaifiyarka. Faqala, sai ya ce a riwaya ta al-Imam al-Baihaqi kenan, ya ce ma aksara haza wa atyaba ya rasulullah, kaga wannan bai taho a cikin al-Adab al-Mufrad ba. Ma aksara haza wa atyabahu ya rasulullah, wannan mutumin ya ce kai, me yayi yawan wannan abu, kuma me ya kai kyansa, wato ya ji daɗi, shi ya ɗauka tunda mutuwa ta raba shi da iyayensa, shikenan babu wani abu da zai musu na kyautatawa. Sai manzon Allah ya kirga masa ba ɗaya ba, ba biyu ba, sai da aka kawo guda biyar, abubuwa guda biyar waɗanda ya kamata ka yi wa iyayenka bayan rasuwansu. Don haka yasa ya ji daɗi, yake cewa ma aksara haza wa atyabahu ya rasulullah, me yayi yawan wannan, kuma me yayi kyansa ya rasulullah, babu abin da yafi waɗannan abubuwa kyau. Kamar yadda manzon Allah ya bayyana masa, kala sai manzon Allah ya ce fa'amal bihi, to abinda na faɗa ɗin nan ka je ka yi aiki da shi, fa innahu yasilu ilayhima, idan ka yi zai isa gare su, in ji manzon Allah, idan ka yi waɗannan abubuwa yasilu ilayhima, zai isa gare su. Don haka wannan ya nuna cewa matuƙar ka kiyaye waɗannan abubuwa, iyayenka suna amfana da kai a bayan rasuwansu. Allah ka samu iya. Riwaya ta al-Imam al-Bukhari da tazo a cikin al-Adab al-Mufrad, riwaya ce da take da rauni, tana da'ifu, sunan Ibn Majah hadisi na 800, da'ifu targhib hadisi na 4482, amma hadisin isnadin sa yana da kyau babu shakka. Don haka yasa malamai suke cewa abubuwa guda biyar su ne ma'aunin kirki ga iyaye a bayan rasuwansu. Wannan dalilin yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan na farko, lokacin da zai magana akan rasuwan iyayenka, bayan iyayenka sun rasu, shin akwai sauran wani abu, sai ya fara kawo hadisin nan. Saboda me? wannan hadisi shine mizani, shine ma'auni na gane halin kirki da kake wa iyayenka a bayan rasuwarsu. Ka duba fatawa ta bin Baz mujalladi na 25 shafin 366. Don haka al-Imam al-Bukhari ya fara kawo wannan, da ya kawo hadisin nan to sai ya fara tsage bayanin waɗannan abubuwa da manzon Allah ya faɗa. Waɗannan abubuwa guda biyar da aka faɗa cikin hadisin, duk da cewa a lafazin da ya zo a cikin Al-Adabul Mufrad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa hudu ne, amma idan ka kirga za ka taras guda biyar ne idan an rarraba su. To tunda ya kawo su a dunkule, bari ya bayyana su kuma a rarrabe. Hadisi na gaba, حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم. عاصم شين ابن أبي النجود. عاصم ابن أبي النجود دلقة كم كانان تابعي سنة ينادي كراءة سننية دم ما حدثها قرآني سنسان وعيك كراء عاصم ميكو ينتلاوة ونببم مسنن القرآني ينادي كراءة مسمى عاصم بن أبي النجود ينشكين تابعي عن أبي صالح السمان شين زكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين جويرية ما ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جويرية إتشت أنت أبو صالح السمان. أنا شمس أبو صالح السمان وانا القنية سوننس زكوان بن عبد الله. زكوان بن عبد الله يا رويتو حديثي نصحبان النبي sallallahu alaihi wa sallam da dama, mafi yawa hadisan Abu Huraira. Don haka yasa yace an abi salihin an abi huraira qala turfa'u lil mayyiti, ana dagawa a kaiwa mamaci ba'da mautihi, ana daga mamaci bayan rasuwarsa darajatuhu, ana daga martabarsa. Fa yaqulu, in aka daga martabarsa sai mamaci yace ayi rabbi, ya mahalicina ayu shay'in hadhihi, ta ina kuma wannan yazo. Mamaci an daga darajarsa zai tambayi Allah madaukaki ta wani dalili ya akai na samu ƙarin daraja a bayan rasuwana. Fa yuqalu, sai a bashi amsa a ce waladuka istaghfara laka, yaronka ne ya nema maka gafara, shi ne aka ƙara daga darajarka. Kaga wannan yana fassara abinda manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da ya gabata. Ko da yake hadisin ba riwaya ta al-Imam al-Bukhari a littafin Al-Adabul Mufrad ba, inda manzon Allah yake ce ma wannan mutumi fa'amal bihi fa innahu yasilu ilayhima, kai aiki da waɗannan abubuwa guda biyar, idan kai albarkan aikin, falalan aikin, darajan aikin zai isa ga iyayenka. Saboda haka yasa mamaci ana daga darajarsa zai yi tambaya me dalilin da yasa aka daga darajata, sai a bashi amsa waladuka istaghfara laka, yaronka ne nema maka gafara, don haka yasa aka daga martabarka. Ta wannan hadisi yana da kyau, yana sunan Ibn Majah Kitabul Adab babu birril walidain, yanda yazo a cikin sunan Ibn Majah. Hadisin Abu Huraira har yanzu wanda Abu Salih As-Samman ya ruwaito an annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula la turfa'u darajatuhu fil janna, manzon Allah yace shi mutum ana daga darajarsa a gidan aljanna. Akwai bambanci tsakanin lafazin al-Imam Ibn Majah da kuma lafazin da yazo a cikin Al-Adabul Mufrad. Wannan lafazi na Al-Adabul Mufrad yana nuna cewa ba sai an tafi aljanna ba, da zaran mutum ya rasu, da zaran mutum ya rasu, idan ɗansa ya nema masa gafaran Allah, wannan mutumin yana moriya, yana cin moriyar wannan addu'a da ake masa da zaran mutum ya rasu. Amma hadisin da yazo a sunan Ibn Majah, annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan gidan aljanna. Mutum ne an saka shi aljanna, sai ga an ƙara daga darajarsa. Fa yaqulu, sai ya ce anna haza, ta ina kuma na samu wannan, ta ina na samu wannan dalilin da yasa aka daga darajata. Fa yuqalu, sai a ce bistighfari waladika laka, saboda neman gafaran da yaronka yake maka. Hadisin yana sahihul jami'i sagir, hadisin 617. Kaga wannan ya nuna mana daraja da Allah subhanahu wata'ala ya saka ma istighfari, ka nema wa mahaifinka gafaran Allah, ka yi wa mahaifinka addu'a. Waɗannan abubuwa sun taho cikin Al-Qur'ani. Sau da yawa mutane sukan yi tambaya, yaya za mu yi mu nema wa iyayenmu gafara? Har mutum yakan je gurin malami ce rubuta min addu'a yanda zan rika yi wa iyayena. Wai abin mamaki ne, saboda me? Addu'an tana cikin Alkur'ani. Don haka yasa babu wani bayanin da wani malami zai maka sabanin bayanin da Allah subhanahu wataala yi da kansa. Babu lafazin addu'an da za ka yi mai albarka fiye da lafazin addu'an annabawan Allah. Saboda haka da Allah ya tashi magana a kan addu'an da za mu yi wa iyaye, sai ba mu misali da addu'ar annabi Nuhu alaihi salam. Annabin Allah ne ya kawo mana shi a ƙarshen suratu Nuh, rabbi gfirli wa liwalidayya. In ji annabi Nuhu alaihi salam, rabbi gfirli wa liwalidayya. Sannan ya karasa wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lilmu'minina wal mu'minati wa la tazidi dhalimin illa tabara. Rabbi gfir li, ya Allah ka gafarta min. Wannan shine ladabin addu'a, ka fara nema ma kanka gafara kafin wani. Ka fara nema ma kanka gafaran Allah kafin wani. Fara gabatar da kanka yana nuna cewar kai din kana da buƙatar abin da kake roƙawa iyayenka. Domin idan ka ce Allah ka gafarta wa baba, to kai kenan ka riga ka samu gafaran ko? To sai ka fara nuna wa Allah kai ma mabukaci ne. Allah ka gafarta min wa liwalidayya da iyayena. Babu lafazin addu'a mai albarka fiye da lafazin da ya tabbata daga bakin annabin Allah. To wannan kuma bai tsaya haka ba. Allah ya sake ba mu misali da annabi Ibrahim alaihi salam. Annabi Ibrahim alaihi salam a suratu Ibrahim aya ta 41 yace rabbana ghfirli wa liwalidayya. Rabbana ghfirli wa liwalidayya, ya Allah ka gafarta min da iyayena. Annabi Nuhu alaihi salam, rabbi ghfirli wa liwalidayya. Annabi Ibrahim, rabbana ghfirli wa liwalidayya. Wannan ita ce neman gafaran Allah subhanahu wataala, wanda babu lafazin neman gafaran Allah ga iyaye wanda ya fi shi albarka. Idan ka ce rabbi ghfirli wa liwalidayya, kai abin da ake bukata, wanda Allah subhanahu wataala ya alkawari idan kayi kamar yadda manzon Allah ya tabbatar mana, to mahaifinka ana ƙara masa daraja a bayan rasuwar shi. Idan ka ce rabbi ghfirli wa liwalidayya, kaga ka hada mahaifinka da mahaifiyarka, ba sai ka ware sunan babanka ba, sunan mamanka. Allah ya san ko su waye. Allah ka gafarta min da iyayena, wannan ya zo a lafazin annabi Nuhu alaihi salam da kuma lafazin annabi Ibrahim alaihi salam. Wannan kayi na farko. Sai addu'a kuma fa, ita ma addu'an Allah ya faɗa mana ita a cikin Alkur'ani. Don haka ba buƙatar wani ya tsara maka. A suratul Isra'i aya ta 24 wa qul, Allah ya ce ka ce, kaga yana koya mana ko, ka ce rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allah ya koya mana akwai wani wanda zai koya maka addu'a fiye da Allah? Wa qul, ka ce rabbirhamhuma, Allah ka musu rahama. Idan ka roƙa wa mutum rahama, ka gama roƙa masa dukkan alkhairin duniya da lahira. Saboda rahamar Allah ta kunshi gafaran Allah, ta kunshi ƙara darajarsa, ta kunshi dukkan wata falala da za a ba mu bawa. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Idan ma ka tsaya rabbirhamhuma, an gama. Don haka in ka ɗauko farkon addu'an annabi Nuhu, sai ka haɗa da wannan aya ta 23 ta suratul Isra'i. Ko ka ɗauko farkon addu'a ta annabi Ibrahim alaihi salam, sai ka haɗa da wannan aya ta 24 ta suratul Isra'i. Sai ka ce rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ka gama addu'a, ka ga bayi da tsawo, ka yi a sujuda, in ka ga dama ka yi kafin kai sallama, wanda shine abin da malamai suke faɗaitar mana akai. Wannan yana nuna mana tarbiyyar ƴaƴa, tarbiyyar ƴaƴa akan addinin musulunci. Domin sai ka yi wa ɗanka tarbiyya kafin yake roƙa maka Allah subhanahu wataala a bayan rasuwarka. Idan ɗanka baka ba shi tarbiyya ba, yaro idan ba na ƙwarai ba ne, bai san ya roƙa ma kansa ma gafaran Allah ba, bare ya roƙa maka. Don haka sai ka ba ma yaro tarbiyya kafin dan yake sanin daraja da kuma falala da take cikin neman gafaran Allah subhanahu wataala. Hadisi na gaba, haddathana Musa bin Isma'il al-Minqari قال حدثنا سلام بن ابي مطيع عن غالب بن خطاف القطان البصري قال محمد بن سيرين محمد بن سيرين تابعين يبادل عباري يقول كنا عند ابي هريره ليله وتد ولدري munaw jan abu hurayra Allah ya kara masa yarda Muhammad ibn Sirin tabi'i ne yana bada labari suna tare da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abu hurayra a wani dare fa qala sai abu hurayra yace Allahumma ghafir li abi hurayra wa li ummi Allah ka gafarta ma abu hurayra da mahaifiyata wani man istaghfara lahumma da kuma wanda ya nema musu gafara kaga ilimi kaga hikima ta malami wato yayi dabara bayan addu'an da zai ma iyayensa yana son ma kuma musulmai su rika yi ma uwarsa addu'a bayan rasuwar shi kansa bayan ya rasu to musulmai su ci gaba da yin addu'a ga mahaifiyarsa wato bai ma tsaya ga shi ya mata addu'a ba sai dabara ta ilimi dalibansa suna zuna sai ce Allah ka gafarta ma Abu Huraira Allah ka gafarta wa mahaifiyar Abu Huraira Allah ka gafarta ma wanda ya nema musu gafaran Allah to mu ma muna cewa Allah ka gafarta mu Abu Huraira da mahaifiyarsa saboda me saboda addu'ar sahabin Annabi Muhammad an fi tamanin Allah zai amsa fiye da addu'anka da ka zo bayan shekara 2000 da suka wuce ko addu'ar Abu Huraira sahabin Annabi Muhammad wanda ya samu shaidar Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi ta aya ta alqur'ani a ce Abu Huraira ya ce to Allah ka gafarta ma wanda ya nema min da mahaifiyata gafaranka kaga ya mana addu'a amma addu'an sai ka roka masa sannan kai ma zaka shiga wannan hikima ce hadisin yana sahihul adab al mufrad wannan wani karantarwa ne wanda Abu Huraira yayi saboda shi ma ya samu riba cikin addu'o'in dalibansa daliban su ma su samu riba cikin addu'ar malamin su حدثنا ابو الربيع قال لي محمد كو قال محمد بن سيرين سي محمد بن سيرين يچه مغالب بن خطاف القطان البصري يچه مسا تو كاغا ابين ده يفارو منا تاره ده ابو هريره جاي wannan addu'a فنحن دون haka mu ma nastaghfiru lahumā muna nema musu gafara da shi da mahaifiyarsa dalili hatta na dakhula fi da'wati abi huraira dan mu ma mu shiga cikin addu'ar abu huraira sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haddathana abu rabi'i sulaiman bin daud al-basri shine abu rabi' qala haddathana isma'il bin ja'far qala akhbarana al-ala'u ana nufin bin abdurrahman malamai da yawa sun yi karatu wajensa daga cikinsu akwai al-imamu malik yana cikin malaman al-imamu malik al-ala'u bin abdurrahman yana daga tabi'ai wadanda suka yi zama a madina an abihi ya karbo daga mahaifinsa shine abdurrahman bin yaqub an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah yace idza mata al-abdu idan bawa ya rasu in qata'a anhu amaluhu aikin sa ya yanke gare shi an rufe littafin aikin sa illa min salasin ta hanya sai ta hanyoyi guda uku sai ta abubuwa guda uku sadaqatin jariyatin sadaka da take gudana shi yasa aka kira ta sadaqatun jariya sadaka da amfaninta yana gudana don haka yasa idan zaka yi sadaka sadaqatul jariya ka dubi abinda zai dade ana moran amfaninsa domin idan aka daina amfana da abin to ka daina samun lada misali idan ka tona borehole ka yi sadaqatul jariya amma sharadin ka samu ladan borehole shine idan yana bada ruwa daga ranar da borehole din nan ya zama ya kabe ruwan sa ba ya fitowa ba a samu amfani shi to daga ranar mala'iku sun daina rubuta maka lada a kabarinka shi sa ake kiransa sadaqatul jariya don haka yasa malamai suke sha'awar ai abinda za a dade ana moransa kamar gina masallaci kamar gina makaranta hatta tona rijiya din a tona mai aminci ya zama abinda za ka yi babu ganda matukar ana amfana da abin to sadakan nan ladan yana gudana zuwa gare ka shi yasa aka ce sadaqatun jariya sau da yawa mutane suna wa kansu sadaqatun jariya kafin su rasu domin idan ka gina masallaci bayan ka rasu matukar ana sallah a masallacin kana samun lada haka makaranta kana samun lada annabi sallallahu alaihi wasallam yace hanya ta farko kenan na biyu au ilmin yuntafa bihi ko wani ilimi shi ma ilimi sadaqatu jariya ne amma sharadin sa yuntafa'u bihi idan ana amfana da shi da zaran an daina amfana da ilimin ladanka ya tsaya awwaladin salihin ko dan kwarai yaro na kwarai da ka bari kaga yaro na kwarai dan shi da yake iya tuna mahaifinsa ya rasu har ya roƙa masa Allah subhanahu wataala ya gafarta masa awwaladun waladin salihin ko yaro na kwarai yad'u lahu idan yana masa addu'a ashi sharadin sa sai yana masa addu'a hadisin yana sahihu muslim kitabul wasiya babu ma yalhaqul insana min as-sawabi ba'da mautihi hadisi na 1631 hadisin yana musnadul imam ahmad sunan abi daud sunan nasa'i sunan tirmizi haka nan sunan al-imam ad-darimi hadisi ne ya ingantacce yana sahihul jami' as-saghir hadisin 793 da irwa'ul galil hadisi na 1580 ibn al-usayd muhammad ibn salih al-usaymi rahimahullah yana da sharhu riyad as-salihin sharhu riyad as-salihin na ibn al-usaymi mujalladi na farko shafin 398 yana sharhin wannan hadisin yace wannan hadisin yana nuna mana daga cikin abin da iyayenka suka fi amfana da shi wato babu kamar addu'a idan ɗanka zai yi wani abu bayan rasuwarka ka amfana da wannan abin to babu amfana da zaka samu ta wajen ɗanka wanda ya fi ƙarfi kamar addu'a don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwaladun salihin yad'u lahu ko yaro na kwarai wanda yake masa addu'a so mun da yawa mutane za su ga cewa tunda mahaifansu iyayensu so rasu bari su yi ta ba su sadaka baya tuna yace Allah ka ji kan babana to kalmar bakin ka din Allah ka ji kan mahaifina albarkansa yafi sadakan da duk zaka yi wa mahaifinka saboda addu'a ita ce Allah subhanahu wataala yafi sa mata albarka fiye da sadaka din kuma wannan gaskiya ne don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwaladin salihin yad'u lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwaladin salihin yatasaddaqu lahu aw yusalli lahu aw yahujja lahu aw ya'tamir lahu manzo Allah bai ce ko yaro na kwarai da yake masa haji ko yake masa umra ko yake masa sadaka duk da cewa duka suna da kyau amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da abin da yafi falala menene wanda yafi falala shine addu'a ga iyaye domin addu'a ga iyaye mawadaci yana yi talaka ma yana yi sannan hatta mara lafiya yana iya addu'a hatta mutumin da bashi da lafiya inda yana da hankalinsa yana iya cewa Allah ka gafarta mu wani to iyakar abin da zai faɗa kuma shikenan amfanin sa ya isa ga wannan mamaci don haka yasa yana da kyau mu maida hankali wajen addu'a ga iyayenmu malamai suna cewa ita wannan addu'a inda hali ka rika yin ta a duk sallah ko dai a sujuda ko kuwa ka yi ta kafin kai sallama ko dai kai wannan addu'a a sujuda ko kafin sallama ya zama idan kana ka saba yi a sallah shikenan zai yi wuya a ce ka manta yin addu'a ga iyayenka tunda ka riga ka maida abin ya zama dabi'arka ka haddace wannan addu'a kana yin ta a duk sallanka shikenan an gama amma don kana sadaka baka gama aiki ba Allah ya samu gani don haka yasa ibn al-usaymin yace fad-du'a khairun min al-amal as-salih lil-walidayn ibn al-usaymin yace ita addu'a ita ce aiki mafi alkhairi da za a yi ma iyaye fiye da kowane aiki annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwaladin salihin yad'u lahu wa lam yaqul yatasaddaq lahu aw yusalli lahu ko yaro na kwarai da yake ma iyayensa addu'a don haka addu'a ita ce take matakin farko Allah ya samu iya kiyayewa haddathana yasarat bin safwan qala haddathana muhammad ibn muslim an amr bin shu'aib ibn muhammad ibn sahib rasulullah abdullah bin amr shi amr din nan jika ne ga sahabin manzon Allah amr bin shu'aib bin muhammad sannan bin abdullahi bin amrin ya zama jika ne ga abdullahi bin amrin ko sahabin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito wannan hadisi an ikrima ya karbo hadisin daga ikrima maula ibn abbas yana daga cikin manyan tabi'ai manyan almajiran abdullahi ibn abbas sahabi manzon allah sallallahu alaihi wasallam an ibn abbas anna rajulan yace wani mutum kala yace ya rasulullah inna ummi tuwfiyat wa lam tusi mahaifiyata ta rasu bata bar wasiya ba mahaifiyata ta rasu bata bar wasiya ba afa yanfa'uha an atasaddaqa anha shin zai amfani mahaifiyata idan na mata sadaka wato za ta samu amfani kala sai manzo Allah yace mene na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kuwa to shikenan koda iyayenka basu bar wasiya ba inda zaka musu sadaka zai isa gare su amma al-imam al-bukhari ya fara gabatar da magana akan addu'a dan ita ce matakin farko wanda zaka yi wa iyayenka su mori su samu moriya game da abinda ka gabatar gare su mataki na biyu shine sadaka sadaka mutum yakan bar wasiya bayan na rasu sai kokari a gina min makaranta misali don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wancan sahabi yake tambayansa bayan rasuwan iyayena akwai sauran abin da ya ragu gare ni wanda zan yi na kirki gare su manzon Allah ya ce kwarai kuwa daga cikin abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kokari ka zartas da wasiyyan iyayenka ta yi mahaifinka ba shi da kuɗi wanda zai iya wani aikin alkhairi amma kafin ya rasu sai ya bar wasiya ya ce bayan na rasu ku yi kokari ku gina makaranta kaga wasiya ce ya bar maka ta yiwu ya ga alamar kana da wadata yadda za ka iya to ka yi kokari ka yi wannan yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi tuwfiyat mahaifiyata ta rasu wa lam tusi bata bar wasiya a mata sadaka ba afa yanfa'uha an atasaddaqa anha shin idan nayi sadaka a madadinta zai amfane ta qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwarai hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisi da 2566 akwai riwayoyi da suka zo daga abdullahi ibn abbas na labarin abin da ya auku gaban annabi sallallahu alaihi wasallam game da wasiya daga cikin su akwai hadisin sa'ad bin ubada أخابني صائدة توفيت أمه وهو غائب عنها من بعد لبار وانا صحابي صعد بن عبادة ببن صحابين ينا لك من ينسى بن النبي صلى الله عليه وسلم وانا لك مدينة يأيت فيها ما هي في يستترسو بايانا وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سيذوق النبي فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها mahaifiyata ta rasu ni kuwa bana nan wato nayi tafiya a bayana Allah ya amsharanta fa hal yanfa'uha shay'un in tasaddaqtuha anha shin akwai wani abu da zai amfane ta inda zan yi sadaka a madadinta kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kala sai sa'ad bin ubada yace fa inni ushiduka أن حائطي المخرافة صدقة عنها إنا كفا كشيدة يا رسول الله غوناتا إنا دوتا غونامي البركة يتي ونن غونا سننيا ناباد إتا صدقة أمد دم مهيفياتا تند مزان الله يتي لا دم زي إيا إساق مهيفياتا سيبر ونوسيا ونن كاغا حديث شيما عبد الله بن عباس يكاوشي الإمام البخاري ياروي توشي أما با الاتفاق الأدب المفرد با yana al-jami'u sahih wato sahih al-bukhari kitab al-wasaya hadisi na 2756 mun gabatar da darasi na al-aqidatu tahawiyya game da abubuwa wadanda mamata suke amfana da su akwai abubuwa da zaka aikata wadanda in kayi su mamata za su amfana da wadannan abubuwa malamai sun yi maganganu da dama akan wadannan abubuwa amma mun yi magana akan abubuwa guda hudu ne akai ittifaki akai kuma mafi dacewa gare ka shine ka tsaya kan waɗannan abubuwan guda hudu domin duk abin da ya saba ma hudun nan to babu shakka matsala na cikin sa amma waɗannan abubuwa guda hudun duk malamai in dai musulmai ne tun daga zamanin manzon Allah har zuwa yau babu wani malami da yake ja game da ingancin abubuwa guda hudu din nan, kamar yanda in ka duba littafin At-Tamhid na Ibn Abdul Barri mujallal na 20 shafi na 27 da Majmu'u Fatawa na Ibn Taymiyya mujallal na 24 shafi na 308 da mujallal 31 shafi na 42 da littafin Al-Mughni na Ibn Qudama mujalladi na 3 shafi na 519 da Sharh An-Nawawi ala Sahih Muslim juz'i na farko shafi na 205 da kuma Iftida'u Sirat Al-Mustaqim a mujallal na 2 shafi na 741 abubuwa guda hudu inda hali kar ka wuce su, domin matukar ka bar hudun nan to ka shiga matsalar da akwai rigima a cikin ta. Waɗannan abubuwa guda hudu sune al-Imam al-Bukhari ya koro su a nan saboda babu sabani a kai. Na farkon su shine addu'a, na farkon su shine addu'a ga mamaci. Babu wani malami musulmi wanda zai ce maka addu'a ba ta da amfani ga mamaci, babu wannan malami. Matukar wannan malami musulmi ne, domin addu'a ga mamaci ta zo a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a matakai da dama wanda mun gabatar da bayani a kai. Da farko, lokacin da rai ya fita jikin mamaci, lokacin da rai yake fita daga jikin mamaci, akwai buƙatar kai addu'a. Nan take Allah yana karɓan ran mutum ka masa addu'a. Wannan ya tabbata a sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka karanta hadisin al-Imam Muslim labarin Abu Salama lokacin da ajali ya zo masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci gidan, Allah yana karɓan ran Abu Salama. Annabi sallallahu alaihi wasallam take ya masa addu'a, Allahumma ghfir li abi salamata. Kaga yace Allahumma ghfir li abi salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Wannan ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yana karban ran mamaci, nan take manzon Allah ya masa addu'a. Kaga ya gwada cewa addu'a tana da tasiri ga wanda Allah ya karbi ransa. Na biyun su shine sallar jana'iza, wanda ita kanta addu'a ce ga mamaci, saboda ita sallar jana'iza idan an tsaya ba abinda ake banda addu'o'i. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu. Ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana cewa Allahumma ghfir lahu, Allah ka gafarta wa mamacin nan, warhamhu, Allah ka yi masa jin kai, wa'afihi, Allah ka yafe masa, wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi' mudkhalahu, waghsilhu bil ma'i was-sajj wal barad. Wanda addu'o'in da ake wa mamaci a sallar jana'iza suna nan da yawa, wanda yana nuna maka cewa addu'a tana amfanar mutumin da ya rasu. Sannan bayan an gama binne mamaci nan ma ya tabbata a sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wuquf inda qabr al-mayyit wa du'a'u lahu. A tsaya daidai kabarin mamaci a masa addu'a, bayan an gama binne mamaci ai masa addu'a, saboda hadisin sayyidina Usman bin Affan wanda yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafn al-mayyit wa qafa alayhi fa qala istaghfiru li akhikum. Da an gama binne mamaci, manzo Allah zai ce ku nema wa dan uwanku gafaran Allah, ku nema wa dan uwanku gafaran Allah, istighfari kenan. Nabiyunsa shine addu'a, salu lahu tasbita, ku roƙa masa Allah ya tabbatar da harshen sa ya iya bada amsa na kwarai. Manzon Allah yace fa innahu la'ana yus'al, don ko yanzu ana masa tambaya. Kaga ya gwada cewar ana nema wa mamaci gafaran Allah, sannan ana masa addu'a. Wannan ya taho cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan ma mun yi bayani akan cewa ita addu'a ga mamata ana yin ta fi kulli waqti, a kowane lokaci kai addu'a Allah zai karba. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah yake gaya mana waɗanda suka zo bayan waɗancan da suka rasu, wallazina ja'u min ba'dihim, waɗanda suka zo a bayan waɗancan da suka rasu, yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana, Allah ka gafarta mana. Matakin farko kenan, ka nema wa kanka gafaran Allah, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ka gafarta ma ƴan uwanmu waɗanda suka riga mu imani. Babanka ya riga ka imani, ai ko ya riga ka imani, kakanka ya riga ka imani, sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su suke matakin farko. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, Allah kada ka sa kiyayya a zukatanmu game da waɗanda suka riga suka yi imani. Wani ya riga ya rasu amma kana adawa da shi, Allah ka tsare mu. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah kai mai tausayi ne, kai mai jin kai ne. Wannan ya nuna cewa ita addu'a ana yin ta a kowane lokaci ga wanda ya riga ya rasu, ittifaqan babu wani malamin da zai jayayya akan wannan. Na biyunsu sadaka, don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin sadaka bayan hadisin addu'a. As-sadaqatu 'anil mayyit wal ibadatu al-maliyyah, ba wai sadaka kadai ba, ana nufin duk wata ibada ta dukiya, dukkan wata ibada ta dukiya kai wa mamaci, Allah subhanahu wataala zai kai lada gare shi. Saboda hadisin sahabbai da dama kamar Abdullah ibn Abbas, wanda shine muka karanta a cikin Al-Adabul Mufrad, hadisin da muke karatun sa a yanzu, hadisin Abdullah ibn Abbas wanda yake tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, mahaifiyarsa ta rasu bata yi wasiya ba, afayanfa'uha an atasaddaqa anha, shin zai amfane ta in nayi sadaka a madadinta? Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am. Kuma aniya ne, ba sai ka gaya ma wanda zaka ba wa sadakan ba, domin da yawa sukan dauka idan ka dauki dukiya zaka bayar sadaka, wani ga sadaka don Allah ya kai ladan ga mamana, ai Allah ya san abin da ke zuciyarka, ba sai kai bayani ba, kai dai ba da sadaka ko zakkan dukiya zaka bada, ba sharadi bane sai ka ce wa mutum wannan zakka ce. Zakka in zaka ba mutum ba sharadi bane, bare ma akwai hadari, don in ka bashi ka ce ga zakka, to sai rubuta rana shekara na zagayewa, sai in ma baka zo ba zai fika gida ko. Allah ya sa mu gane. Akwai hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, anna rajulan ata nabiyya, wani mutum ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala ya rasulullah inna ummi iftulitat nafsaha, mahaifiyata ta yi mutuwar bazata kwatsam, mahaifiyarsa ta rasu rasuwar kwatsam. Wannan yana aukuwa tun zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irin wannan mutuwa ba wai sharri bane, yana aukuwa ga mutanen kwarai. Hatta malamin da ya rubuta littafin da muke karantawa dinnan, al-Imam al-Bukhari, irin mutuwar da yake nan farar daya al-Imam al-Bukhari aka neme shi an rasa, Allah ya karbi ransa, bai wata jinya ba. To Allah kan yi irin wannan ga wasu, Allah ka samu cika da imani. Yace walam tusi, amma ita mahaifiyata bata bar wasiya ba. Kaga wannan hadisin Aisha yana kama da hadisin da muka karanta a yanzu, hadisin Abdullah ibn Abbas, ya rasulullah mahaifiyata ta yi mutuwar kwatsam bata yi wasiya ba, wa azunnuha, amma ina zato law takallamat, da za ta samu damar magana kafin ta rasu, tasaddaqat, da za ta ba ta sadaka, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, shin za ta samu lada idan nayi sadaka a madadinta? Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari, kitabul wasaya, babu ma yustahabbu liman tuwfiya fujaata, wanda ya rasu rasuwar kwatsam, abinda ake so a yi mar shine a masa sadaka. Hadisin yana sahihul Bukhari, yana kuma sahihu Muslim, kitabuz zakati, babu usuli sawabi sadaqa 'anil mayyit ilayhi, muttafaqun alayh. Hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda. Akwai hadisin Abu Huraira, shi ma haka, anna rajulan qala lin nabi, wani mutum ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi, babana ya rasu ya bar dukiya amma bai yi wasiya ba. Dan akwai mutanen da basu damu da lahira ba, Allah ka saba mu bari. Akwai mutanen da basu damu da lahira ba, inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, saboda tsananin son duniya, wallahi wani ya makance ya manta rana mai nauyi da take gabansa, ita ce ranar kiyama. Da yawa gani muke za mu dade a duniya, don haka ba a kawo mutuwar kusa. Na'am, ba za ka kawo ta kusa ba, saboda ai duniyar akwai bukatar a ji dadin nata ko, amma kai wa kanka tanadi mana. Akwai mutanen da ba su yin wasiya, sam ba su ma tunanin mutuwa za ta zo musu, wannan yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam babana ya rasu ya bar dukiya sosai amma bai yi wasiya ba kaga yayi sa'a dansa dan kwarai ne ko dansa dan kwarai ne don haka har yake tunanin yayi tambaya ga manzon Allah me ya zatonka a ce ka mutu ka bar dukiya mai yawa baka bar wasiya ta alkhairi ba baka aikata sadaqatul jariya makanka ba ka bar dukiyan nan ma yaranka shikenan su kama shagalin su to shi wannan yaro da yake ya samu tarbiyyarsa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah babana mai dukiya ne amma ya rasu bai wasiya ba fa hal yukaffiru anhu an atasaddaqa anhu shin Allah zai kankare mar laifukansa ya nuna cewa mahaifin nasa akwai alamar ko ya aikata laifuka yake cewa Allah zai gafarta mar inda ni nayi wa babana sadaka kalla sai manzo Allah yace na'am kware kuwa kaga wata dama kuma idan ka bar dana kwarei to koda kai ba kai halin kwarei ba danka yana iya amfani da dukiyarka ya sama maka jari na zaman lahira koda kai ba kai ba inda yaron da kabari na kwarei ne to zai iya daukan dukiyar da kabari wacce baka sama maka kanka wato hanya ta samu lada a lahira ba dan naka sai ya kokari ya juya wannan dukiyar ta yadda zaka samu riba a kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu shakka mahaifin da ya rasu ya bar dukiya bai yi wa kansa alkhairi ba dan sa idan ya sarrafa dukiyar ta hanya alkhairi Allah zai kai lada gare shi wannan hadisi yana sahihu muslim kitabul wasiya babu wusuli thawabi sadaqati an almayyit ilay hadisi na 1630 wannan shine abu na biyu daga cikin abubuwa hudu da muka fada wadanda in ka aikata su babu shakka babu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna cewa ladan yana isa ga mamata aqidatu tahawiya abu na farko addu'a na biyu sadaka na uku biyan bashi ga mamaci bashin nan ya shafi na dukiya da kuma abinda ya shafi kafara da alwashi kamar mahaifinka yayi alwashin yayi ma Allah alkawari zai yi azumi kwanaki uku idan Allah biya masa bukata ya kasance mahaifinka ya rasu bai yi wannan azumi ba to zaka biya mar ko kuma akwai kafara da take kan mahaifinka azumin kafara kamar na kisan wani wannan azumi na kafara bashi ne wanda ke kan mahaifinka idan ya rasu ka taimaka ka biya masa wannan azumi akwai hadisai da dama wadanda mun karanta su daga cikin su akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda ya bada labarin Sa'ad bin Ubada lokacin da ya tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi matat wa alaiha nadrun ya rasulullah mahaifiyata ta rasu ana binta azumi na alwashi fa qala sai manzo Allah yace iqbihi anha ka biya mata wannan azumi na alwashi din abu na hudu shine aikin haji ga mamaci ko ko umra kai haji ga mamaci ko ka masa umra idan kana da hali Allah subhanahu wa ta'ala yana isar da ladan hajjin da umran zuwa ga wannan mamaci ittifaqan babu wani malami na sunna wanda ke ja akan haka saboda akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda misali hadisin Buraida bin al-Husayb kuntu jalisan inda nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina zaune wajen annabi fa atathu imra'atu sai ga wata mata ta zo فقالت تشي يا رسول الله اني تصدقت على امي بجاريتي نا تبين صدقه ga mahaifiyata nayi sadaka ga mahaifiyata kaga wannan ya nuna cewa kana iyawa iya kana iya daukan sadaka ka ba babanka ka dauki abu ka ba babanka a matsayin sadaka ba laifi bane haka ka dauki abu ka ba ma danka a matsayin sadaka ko matarka sadaka ko da kafiri ne ka bashi babu shakka wannan sadaka ta inganta abinda aka hana shine zakka ga kafiri amma sadaka ga kafiri bai haramta sadaka ga mahaifa sadaka ga kowa ana badawa yana cewa wato hadisin Buraida bin al-Husayb yana cewa wata mace ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah nayi sadakan baiwa ga mahaifiyata wato ta dauki baiwa ta ba ma mahaifiyarta sadaka wa innaha matat ga mahaifiyarta wa kuma ta rasu abin da yasa take tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan baiwan ta dawo mata a matsayin gado bayan da ta ba wa mahaifiyarta sadaka, yanzu da mahaifiyar ta rasu ita ce ko ne gadon mahaifiyar. Don haka yasa take tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce wajaba ajruki ladan kiya wajaba a wajen Allah, wato ladan sadakan da kika yi wa mahaifiyarki ya wajaba a wajen Allah. Wa raddaha alaykil mirasu, tunda mahaifiyarki ta rasu to gado kuma ya dawo miki da wannan kyauta ya zama mallakarki. Sai ta ce to ya rasulullah innahu kana alaiha sawmu shahrin afa asumu anha, ana bin mahaifiyata azumin wata guda, domin da yawa mata suna samun irin wannan matsala, ana bin mahaifiyata azumin wata guda mata sun fi yawan samun ramukan azumi. Ta ce lissafin kwanakin azumi wanda ake binta in matayu kuma azumin na alwashi ne. Kalu sai manzo Allah yake su mai alhaki mata azumi. Innaha lam tahuj qattu, ta ce ya rasulullah mahaifiyata ba ta taba aikin haji ba, afa ahujju anha, shin ina iya haji a madadinta? Kalu sai manzo Allah yake na'am fujji alhaki haji a madadinta. Ina ya nuna cewa ana yin haji ga mamata. Akwai hadisin Abdullah ibn Abbas da hadisin Buraida ibn al-Husayb, hadisin sahabbai da dama waɗanda suka bada labarin haka. In ka duba Majmu' Fatawa na Ibn Taymiyyah mujallal na 24 shafi na 310 yana cewa wa al-a'imma ittafaqu ala anna sadaqa tasilu ila al-mayyit, malamai sun yi ittifaki sadaka yana isa ga mamaci. Kadhalika al-ibadatul maliyya, haka abinda duk ya shafi ibada ta dukiya kamar ƴan tabawa, idan ka ƴan tabawa ladan yana isa ga mamaci. Fa fi hadhihi al-ahadith as-sahiha annahu amara bi hajji al-fard an al-mayyit wa bi hajji an-nazar, hajji nafarin la ana iya yin sa ga mamaci, hakanan hajji na alwashi ana yin sa ga mamaci. Kamar misali mutum ne ya alkawari ga Allah idan ya biya mar bukata zai tafi aikin haji, to Allah ya biya masa bukatun, kaga ya zama akwai bashin alwashi a kansa, sai ya zama ya rasu bai tafi aikin hajjin ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a cika wannan alwashi wanda mutum yayi wa kansa. Allah ya samu gani. Mu ci gaba da karatu. Babi na 20, birru man kana yasiluhu abuhu, shine mataki na 4 na 3. Mataki na 3, yin kirki ga wanda babansa yake sadar da zumunci gare shi. Idan aka ce yake sadarwa ba sai zumunci ba, sadar da soyayya ga mutum. A yi kirki ga wani wanda babanka yake saduwa da shi, yake haduwa da shi, yake saduwa da shi, in ma ta soyayya ta yi akwai wani abokin babanka, ya zama ka masa kirki bayan rasuwar mahaifinka. Haddathana Abdullah bin Salih qala haddathani Al-Laythu, Al-Laythu shine Ibn Sa'd Al-Fahmi, an Khalid bin Yazid, an Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marra arabiyun fi safarin, wani ba kauye balaraban kauye ya wuce Abdullah bin Umar. Fa kana abul arabi sadiqan li Umar radiyallahu anhu, wannan balaraban kauyen sai zama aboki ne babansa, baban wannan balaraban kauyen da Abdullah ibn Umar ya haɗu da shi a hanya, duk suna tafiya ne, suna tafiya sai suka haɗu, ya zama wannan balaraban kauyen babansa abokin baban Abdullah ibn Umar ne. Idan aka ce Abdullah ibn Umar, kaga babansa shine Sayyiduna Umar bin Khattab, Allah ya kara musu yarda. Fa qala lil a'rabi, sai Abdullah ibn Umar kamar ya gane wannan balaraban kauyen, sai ya ce masa alasta ibn fulanin, kai kuwa ba kai ne dan wani ba? Kalu sai ce bala haka ne, ni ne. Fa amara lahu ibn Umar bi himarin, Abdullah ibn Umar sai ya yi umarni a bashi jaki. Kana yasta'qibu, ya kasance yakan hau wannan jakin, yakan huta a kansa. Wato idan aka ce yasta'qibu, yana maye gurbinsa da raƙumin da ya hau, saboda Abdullah ibn Umar din yana tafiya ne da raƙumi da kuma jaki, yana tafiya da raƙumi da jaki, tafiya da raƙumi bai da daɗi. To idan ya gaji da irin rangaji na raƙumi, sai ya sako ya hau kan jakin, kaga kamar ya huta kenan, sannan sai ya sake hawa kan wannan raƙumin. Shi yasa yace yasta'qibu, yana musanya raƙumi da jaki, wato yana hawa kan raƙumi kan jakin a madadin raƙumin da yake kai wa nadaa imamatahu an ra'si ya cire rawanin sa da yake kansa fa aqahu sai ya ba balaraban kaga ya bashi abu biyu ga jaki ga rawani fa qala ba'd man ma'ahu wani daga cikin waɗanda suke tare da Abdullah ibn Umar a cikin wannan tafiya sai ya ce oh Allah shiga ta mala amma yakfihi dirhamani wannan ba kauye ne su da biyu ma bai ishe shi ba kaga ya nuna kenan ba kauye shi kudi kadan ake bashi ai ba sai an mara kyauta mai yawa faƙala sai Abdullah ibn Umar ya ce ƙala nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihfaz wudda abika ka tsare soyayyar babanka la taqta'ahu kada ka yanke soyayyan babanka fayutfi'u Allahu nuraka sai Allah ya bishe haskenka idan ka yanke soyayyan babanka to kai ma hasken naka sai Allah ya bishe shi wato Allah ya batar da shi shine yutfi'u Allahu nuraka Allah sai ya bishe haskenka wannan hadisin yana da rauni da wannan lafazin da yazo kamar yana cikin silsilatu da'ifa hadisi na 2089 da ba'iful jami'i sagir hadisin 210 amma labarin ya inganta saboda haka yasa sai shi al-Imam al-Bukhari bayan ya kawo labarin na wanda yake da rauni sai ya kawo ingantaccen shine hadisi na gaba haddathana Abdullah ibn Yazid qala haddathana Haywa bin Shuraihin al-Misri Haywa sanannan malami ne cikin tabi'ai ne cikin tabi'u tabi'ina sanannan malami ne saboda me saboda yana daga cikin malaman da ake kirga aka tabbatar da sun roki Allah take ne ya urafu bil ijaba yani fi du'ai Haywa bin Shuraihin Allah ya masa rahama qala yace haddathani Abu Usman al-Walid ibn Abi al-Walid an Abdullah ibn Dinar an Ibn Umar an Rasulillah qala manzon Allah yace wannan shine ita ce riwayar da ta inganta daga Abdullah ibn Umar ba wancan ba qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna abarral birri mafi kirkin halin kirki inji manzon Allah wato idan aka tara halayen kirki daga cikin su akwai halin da yafi kuma ko to a tattaro halayen kirki halin da yafi kirki a cikin su shine an yasila rajulu ahla wuddi abi mutun ya sadar da ma'abota soyayyan babansa ya sadar da zumuncin ma'abota soyayyan babansa hadisin wannan ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 2432 yana hadisi na 3063 don haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine idan akwai wani hali na kirki wanda yafi kowace halin kirki to babu halin kirkin da yafi daraja irin wanda kai shi a bayan rasuwan babanka ya nuna cewar bayan mahaifinka ya rasu kafi samun ladan kirki gare shi fiye da abin da kai wa mahaifinka yana da rai shi yasa manzon Allah yace abarrul birri mafi kirkin halin kirki shine ka sadar da soyayyan ka sadar mutum ya sadar da soyayyar abokan hulɗan mahaifinsa wani yake tambaya shin ya kuntata wa iyayensa domin akan samu irinsu mutum ne ya kuntata wa iyayensa Allah bai nufe shi da nemi yafewansu ba har dai Allah ya karɓi ransu Allah ya karɓi ran babanka yana fushi da kai ko mamanka tana fushi da kai Allah ka tsare mu to shin ya za ka yi shine sai wani malami ya karanta wannan hadisi inna abarral birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi babanka ya rasu yana fushi da kai ai an gama tun da gashi halin kirkin da yafi daraja shine wanda kamar bayan rasuwan shi ba wanda kamar ba yana da rai bala saboda haka sai ka nemi abokan babanka ina abokansa suke ina yayinsa suke ina kannansa suke duk waɗanda ka san mahaifinka yana daraja su ka je ka rika kyautata musu Allah sai ya yafe maka wancan laifi hadisin labarin Abdullah ibn Umar asali yana sahihu Muslim waɗannan hadisai guda biyu duk guda ɗaya ne da hadisi na 40 da kuma hadisi na 41 a sahihu Muslim kitabul birri wasila hadisi na 2552 an Abdullah ibn Dinar ya bada labari an Abdullah ibn Umar annahu kana idha kharaja ila makkah idan Abdullah bin Umar zai tafi Makka, kana lahu himarun, yana tafiya da jaki, ya tarawwahu alaihi, yana hutawa akan jakin. Idza malla rukuban rahila, idan ya gaji da hawan raƙumi, yana tafiya da jaki da raƙumi, na'am suna tare, yana kan raƙumi, amma in ya gaji da irin tafiyar raƙumi sai sauko sai ya hau kan wannan jaki. Al-Imam An-Nawawi a sharhin wannan hadisin, sharhu sahihi Muslim, juz'i na 16 shafin 110, yace ma'anahu annahu kana yastasibu himaran, Abdullah ibn Umar ya kasance yana tafiya da jaki da kuma raƙumi. Idza bajira min rukubil ba'ir, idan ya gaji da hawan raƙumi sai ya koma, yastarihu alal himar, sai ya huta akan wannan jaki. To Abdullah ibn Dinar yace ana cikin tafiya din ya hadu da wannan bakawi, yace wa imamatun yashuddu biha ra'sahu, Abdullah ibn Umar idan zai tafiya daga Madina zai tafi Makka, ga raƙumi ga jaki, sannan ya samu rawani, saboda rawani larura ne ga Larabawa don yanayin tafiya cikin hamada, don haka bai tafiya sai da rawani, zai daure kansa saboda kura da guguwa da sauransu. Fa bainama huwa yawman ala zalikal himar, ya taso daga Madina zai tafi Makka, yana kan wannan jaki, wato ya gaji da hawan raƙumi ya sako kan jaki, tunda akwai jama'a tare da shi. Izmarra bihi a arabiyyun, sai ga wani bakauye ya zo za su yi kiliya. Fa qala, sai ce alasta ibn fulan bin fulan, kai ko ba kai ne dan wani ba? Qala, sai ce bala haka ne. Fa a'atahu al-himar, sai Abdullah bin Umar ya sako daga kan jakin yace karba. Wa qala, yace irkab hadha, ka hau wannan. Wal imama, ya kunce rawanin da yake daurawa a matsayin larura saboda kura na hamada, amma ya kunce wannan rawani. Kala, sai yace ushdud biha ra'asaka, ka daura kanka da wannan rawani saboda tafiya cikin hamada. Fa qala lahu ba'du ashabihi, sai wani daga cikin almajiran Abdullah ibn Abbas wanda suke tare da shi yace ghafarallahu laka, Allah ya gafarta maka malam. Wani daga cikin almajiran sa yace Allah ya gafarta wa malam, a aqaita hadha al-arabi himaran kunta turawwihu alayhi, ka ba ma wannan bakauye jakin da kake hutawa a kansa. Himaran kunta tarawwahu alayhi wa imama, sannan ka ba shi rawani. Kunta tashiddu biha ra'saka, wanda kake daura kanka saboda kura guguwa da sauransu. To yanzu idan ka gaji da hawara kuni, wani zaka hau? Zaka sauko kenan ka tafi a kasa. Guguwa in ta taso da wani rawani zaka nade kansa? Sai Abdullah bin Umar ya dace bakin sa yace inni sami'tu rasulallahi yaqulu, naji manzon Allah yana cewa inna min abarril birri, lallai daga cikin mafi kirkin halayen kirki, silatar rajuli ahla wuddi abi, shine mutun ya sadar da zumuncin abokan, wato ma'abota, soyayyar mahaifinsa, ba'da an yuwalliya, wannan shine riwaya ta al-Imam Muslim, bayan babansa ya bada baya, wato bayan ya rasu. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar, kaga wannan bakawi babansa abokin Umar bin Khattab, wato babansa abokin babana ne. Saboda haka idan na ci gaba da kyautata ma abokan huldan sayyiduna Umar, to ina samun wancan falala da manzon Allah ya bayani akan ta. Wato abinda zai gwada maka cewa wannan ba karamin muhimmin abu bane, kamar yadda Ibn al-Usaymin ya sharhin hadisi, don hadisin yana cikin Riyadus Salihin, don haka Ibn al-Usaymin ya yi sharhin hadisin a sharhu Riyadus Salihin, juz'i na farko shafi na 398, ya ce wa fi hadal hadis aidan, wannan hadisin yana nuna mana sa'atu rahmatillahi azza wa jalla, Allah madaukaki ya yalwata rahamar sa gabayi, ya yalwata rahamar sa gabayi. Ya ce haisu innal birra babuhu wasi'un, halayen kirki wato suna da kofa mai fadi, domin da Allah ya ga dama da ya rufe kofar ladan da zaka samu saboda hidimar iyayenka da zaran so rasu, da zaran iyayenka so rasu an kulle kofar. To amma sai Allah ya bude wannan kofa ya kara mata fadi ma game da kirkin da kake wa iyayenka, don so rasu ba za a rufe wannan kofan ba, wannan kafa da kake samun lada an kara fadinta, ba ma mahaifiyarka ba, masoyan mahaifiyanka ma in ka sada zumuncin su kana samun lada. Ladan da kake samu yafi ma ladan da kake samu lokacin da mahaifiyarka take dare. La taqtassu bil walidi wal ummi faqat, ba wai babanka da mamanka kadai ba bal hatta asdiqa alwalidi wa asdiqa alummi abokan babanka da kawayen mamanka su kansu idan ka kyautata musu kana samun ladan biyayya ga iyayenka idza ahsanta ilayhim fa innama bararta walidayka fatusabu sawabal barri biwalidayhi ibnu usaymin yace misali babanka ya rasu sai kai ta bincike ina abokan babana aka ce wane yana gari kaza wane yana gari kaza sai ka shiga mota ka je wannan gari ka nemi wannan in ba shi nan ma ka nemi ƴaƴansa in babu su ka nemi jikokinsa me ya dalilin neman saboda darajar babanka sai ka kyautata musu to Allah zai rubuta ma ka kyautata wa babanka ba ka kyautata wa abokan babanka ba abinda Ibn Usaymin yake faɗa kuma haka ne Allah ya sa mu iya babi na 21 la taqta man kana yasilu abaka fayutfa nuruka ya sake dawo da hadisi kada ka yanke zumuncin wanda babanka yake sadarwa zumuncin da babanka yake sadarwa man kana yasilu abaka kada ka yanke zumuncin wanda babanka yake sadar da zumunci gare shi fayutfa nuruka sai abishi haskenka أخبرنا بشر بن محمد حديثنا 42 الإمام البخاري أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك عبد الله ابن المبارك إن دوكا قال الإمام البخاري أخبرنا عبد الله عبد الله ابن المبارك عبد الله ابن المبارك شين واندا ثبتت أنا ننصني من إلمي يا سام إلمين har ma ya shahara a duniya amma bai bar neman ilimin ba har dai Allah ya karbura sa a wannan tafarki a hanyar neman ilimi ya rasu Abdullah ibn Mubarak qala akhbarana Abdullah ibn Lahik qala akhbarani Sa'd ibn Ubada az-Zurqi anna abahu babansa shine Ubadatu az-Zurqi qala yace kuntu jalisan fi masjid al-Madina na kasance ina zaune a masallacin Madina مع أمر بن عثمان تارد أمر بن عثمان فمر بنا عبد الله بن السلام سي عبد الله بن السلام يذوبتشي وعبد الله بن السلام شين مال من يهود دي مسلنت وجن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن السلام مال من يدغتشكي يهود دي مسلنت انا شكي من يصحبي من أظن مجلسي تارد أمر بن عثمان سي عبد الله بن السلام yazo wucewa muttaki'an ala ibni akhihi yana jingine da dan uwansa saboda tsufa kenan yana jingine da yaron yana tafiya fa nafada an al majlisi ya rata majalisin da muke zaune thumma atafa alaihi bayan ya wuce faraja alaihim sai ya dawo gare su idan aka ce thumma atafa alaihi in sarafa ya juyo faraja alaihim ya dawo gare su fa qala bayan ya wuce majalisin shi wannan sahabi sai sake dawowa saboda ya ga Amr bin Usman a majalisin fa qala sai yace ma shi ita Amr bin Usman me kai nufi Amr bin Usman marratayn aw salatan yana tambayan sa sau uku ko sau biyu fa wallazi ba'atha Muhammadan bil haqqi wato yana cewa ina rantsuwa da wanda ya aika Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addinin gaskiya innahu lafi kitabillahi azza wa jalla yana rubuce a littafin Allah mabuwayi mai daukaka marratayn sau biyu la taqta man kana yasilu abaka kada ka yanke zumuncin wanda babanka yake sadarwa fayutfa bidhalika nuruka za a bishe haskenka a dalilin haka wato abinda Abdullah ibn Salam yake nufi shi Amr ibn Usman babansa yana da wato soyayya tsakaninsa da Abdullah ibn Salam ya zo ya rata majalisin shi Amr bin Usman bai kokula shi ba shine sai ya ce a dawo ya dawo ya zo ya same shi yake ce masa ga abinda Allah ya faɗa idan ka yanke soyayyar babanka ga abinda zai faru gare ka hasken da kake da shi ma Allah zai batar da shi amma hadisin yana da rauni saboda Sa'd bin Ubada az-Zurqi majhulun ba shi da tarjuma a duka littafai a cika duka littafin ilmun rijal ba inda zaka ga tarjuma ta Sa'd bin Ubada ana cewa majhul don haka yasa hadisin yana da rauni kuma hadisin ya taho ta wannan hanya shi kadai babi na 22 alwuddu yatawarasu soyayya yutawarasu ana gadonta wannan babu yana karantar da cewa ita soyayya ana gadonta don duk bayanin da muka gabatar a baya abinda yake ishara gare shi kenan. Idan aka ce babanka yana da aboki ko masoyi wanda yake mu'amala da shi bayan rasuwar mahaifinka, akwai buƙatar ka kyautata ma wannan mutumi, kaga ya gwada cewa ka gaji soyayyar babanka. Shine yasa al-Imam al-Bukhari ya wannan babi, ita soyayya ana gadonta, yayi babin wannan hadisi. Haddathana Bishr bin Muhammad قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة. محمد بن فلان بن طلحة وانين فلان دلنا أقيل تافع الإمام البخاري التاريخ الكبير ينادى التاريخ الصغير التاريخ الكبير الإمام البخاري هل تافع التاريخ الكبير حديثي الذي دقو مشاتك وزياكاو wannan mutumin sunansa Muhammad bin Talha bin Abdurrahman bin Abi Bakar. Muhammad bin Talha bin Abdurrahman bin Abi Bakar an Abi Bakar bin Hazm an rajulin min ashabin nabi, ya karbo daga wajen wani mutum daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, yana cewa kafaituka anna rasulullahi qala, ya ishe ka cewar manzon Allah ya ce innal wudda yutawarasu, lallai soyayya ana gadonta. Wannan hadisin da yazo a cikin Al-Adabul Mufrad yazo a datse cikakken hadisin yanda ya taho an Talha bin Abdullah anna Abu Bakar As-Siddiq, sayyidina Abu Bakar, asalin maganan sayyidina Abu Bakar ne, kaga nan yace an rajulin min ashabin nabiy, ko an karbo daga wani mutum bai faɗi waye ba, amma asali sayyidina Abu Bakar ne. سيدنا أبو بكر الصديق الله يكرم سيرجع قال لرجل صاحبه ينا تفيا دون متن وانا متن أنا كرم سأفيرا أفيرا يتشي مسا ما سمئت من رسول الله. سيدنا أبو بكر يتشي إنا سو كغايا من وشمغنا كتب جنتا دقباكم منزون الله كغايا من وشمغنا كتب جنتا دقباكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال سيتشي سمعت رسول الله يقول ناجي منظر الله ينشيوا الود يتوارس إتا سويا أنا قادن تا والبغض يتوارس إتا مايكي يا أنا قادن تا. حديثي ينا المستدرك الإمام الحاكم حديثي نادو بكوي دا تريه دا بكوي أما لابارن قبات ينسى بإن قدما ينا سلسلة بائفة حديثي ندو بكو دا تريه دا ستن دا ديا دا بائف الجامع الصغير حديثي ندو بشدا دا تريه دا همسن دا ودو. بابنا 23 لا يسمي الرجل أباه, kada mutun ya kira sunan babansa. ولا يجلس قبله, kada ya riga babansa zaunawa. ولا يمشي أمامه, kada ya yi tafiya a gaban babansa. Wancan ya gama magana akan abin da zaka yi wa iyayenka bayan sun rasu, ya gama magana akai. Don haka yasa a ƙarshen magana ya kawo babi akan cewa ita soyayya ana gadonta, ya kawo wannan hadisi wanda muka ce yana da rauni. Sannan sai ya ci gaba da bayani game da ladabi wanda yaro yake wa mahaifinsa. Wannan ya nuna cewa idan mahaifinka yana da rai kenan, ya gama magana akan abin da zaka yi wa iyayenka bayan rasuwansu, ya dawo kuma magana akan abin da bai yi magana akansa ba, wato abin da ya saura game da bayanin ladabi wanda yaro zai wa iyayensa. Haddathana Abu Rabi', Abu Rabi' baban Ar-Rabi' shine Sulaiman bin Dawud an Isma'il bin Zakariya qala haddathana Hisham bin Urwa an abihi. Wannan hadisin Urwatu bin Zubair yana da yawa cikin Al-Adabul Mufrad, mun yi magana akan wasu cikin babuka da suka wuce. Idan aka ce Urwa ana nufin Urwatu bin Zubair, Urwatu bin Zubair yaron sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw gairihi ko wannan sa. Anna Abu Huraira yace Abu Huraira absara rajulaini ya hangi wasu mutane, wata rana Abu Huraira ya hangi wasu mutane, fa qala li ahadihima, sai yace ma ɗaya daga cikin su ma haza minka, shin wannan waye gare ka, wato suna tafiya ne ka fada da ka fada akan hanya, mutane guda biyu. Sai Abu Huraira ya tambaye shi ɗaya daga ciki, wannan da kake tafiya ka fada da ka fada da shi waye gare ka? Qala fa qala, sai ya ce abi babana ne. Fa qala, sai ya ce la tusammihi bismihi, kada ka rika kiransa da sunansa, wala tamshi amamahu, kuma kada ka rika tafiya ta gabansa, wala tajlis qablahu, kuma kada ka rika zaunawa kafin shi. Wato idan kun taho wuri tare da babanka, kar ka riga shi zaunawa, ka kyale ya zauna sannan kai ka zauna, kar ka yi tafiya ta gabansa sannan kar ka kira shi da sunan shi, sai da ka kira shi baba. Wato saboda me? Saboda ladabi. Akwai littafin al-Imam Abdurrahman bin Ali ibn al-Jawzi, wato malamin da ya shahara da Ibn al-Jawzi, mai rasuwa a hijira ta 508, shekararsa 928, rabuwansa da duniya. Ibn al-Jawzi yana da littattafai muhimmai na tarbiyya. Ibn al-Jawzi yana da littattafai da ya rubuta da dama saboda tarbiyya. Daga cikin waɗannan littattafai akwai Kitabul Birri was-Sila, littafi ne karami. Kitabul Birri was-Sila babi na 7, babin da ya rubuta na 7, fi kayfiyatil birri bil walidaini, ta yaya ake yin kirki ga iyaye. Ya kawo hadisi na 26, sai ya kawo wannan labarin wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo. An abi Ghassan al-Babbi, Abu Ghassan al-Babbi sunan wannan mutum, kharaja yamshi, wannan mutumin ya fita yana tafiya, bi zahril harra, a bayan garin Madina. Akwai wani wuri da ake kiransa al-Harra, wato marmara ce, duwatsu ne bayan garin Madina, marmara ce bakakirin haka, wanda take da bata da babu ruwa, babu wani abu a wurin. To suna tafiya a wannan fili, marmaran da take bayan garin Madina, inda ake kiransa al-Harra, wa abuhu khalfahu, babansa yana bayan shi. Wannan labarin da Ibn al-Jawzi ya faɗa kenan a littafin sa Kitabul Birr was-Sila. Abu Ghassan al-Babbi yana tafiya da babansa, babansa yana bayan shi a bayan garin Madina. Dalili, saboda tafiya a wannan gurin yana da wahalan gaske. Kafin ka isa Madina zaka iya ganin waɗannan duwatsu, marmara ce tana da yawan gaske, ya daji ne mai yawan gaske. Tafiya a wannan gurin yana da wahala, saboda haka sai suna tafiya, baban nashi yana bayansa. Falahiqahu Abu Hurairah, sai Abu Hurairah ya cin masa, ya iso ga shi Abu Ghassan al-Babbi. Faqala, sai ya ce, man hadha alladhi yamshi khalfaka, waye wannan da yake tafiya ta bayanka? Qala, sai ya ce, abi babana ne. Qala, sai ya ce, akhta'ata al-haqqa, kai kuskuren gaskiya, wa lam tuwafiqi sunna, kuma baka dace da sunnar manzon Allah ba. Abu Hurairah ya gaya masa, sai ya ce masa, la tamshi baina yadai abika, kada ka rika tafiya ta gaban babanka, sai dai ta bayan shi. Walakin imshi an yaminihi, ko dai ta damansa, au khalfihi, ko hagunsa. Walakin imshi an yaminihi au khalfahu, wala tada ahadan yaqta bainaka wa bainahu. Idan kana tafiya da babanka, kamar misali yace wani zo mu tafi, to kuna cikin tafiya, kar ka bari wani ya shiga tsakani, domin in wani shiga tsakani, babanka zai tunani wani fa bai ma daraja magana ta ba, kaga har ma yana shagalinsa a baya, ko ya kyale wani ya shiga tsakaninsu. Don haka yasa yace masa, kar ka kyale wani ya shiga tsakaninka da babanka. Wala ta'khudh arqan nadara ilayhi abuka, idan babanka zai ci abinci tare da kai, wannan al'ada ce ta Larabawa, kaga kamar mu ba mu yin haka. Abu Hurairah yace masa, idan kuna cin abinci tare da babanka, misali yace zo mu ci abinci, to da zaran kaga babanka ya kalli kashi mai maiƙo, in kallon kashin yayi, yace to wannan kashin fa ba naka bane. Fala Allahu kad istahawa, dan ba mamaki babanka ya sha'awan wannan kashi. To me zai hana kar a raba kwano kawai? Yace wala tanzur ila abika shazaran, kada ka rika kallon babanka ta harara. Wala taqud hatta yaquda, kada ka zauna har sai ya zauna. Wala tanam hatta yanama, kar ka yi bacci sai ya yi bacci. Wannan duk yana littafin Ibn al-Jawzi, bayanin Abu Hurairah. Wato idan ya zama kenan babanka yana tare da kai. Faqala Ibn al-Jawzi, don haka yasa yana daga sharadi na tarbiyya ga wanda ke tare da iyayensa, kafin ka rufe kofarka sai kai sallama da iyaye. Zan tafi in kwanta, babu wata bukata? Sai dan sun ce, eh, babu damuwa, shikenan, kuma sai ka tafi. Don haka yasa Allah madaukaki yayi magana, saboda rikon iyaye bayan sun girma abu ne mai wahalan gaske. Allah ka samu iya. Mukarasa, babi na 24. Hal yukanna abahu, shin zai yi alkunya ga babansa, ya kira babansa da alkunya tunda an ce kare kira shi da sunan shi, kana iya cewa baban wane. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن هوشب قال خرجنا مع ابن عمر من فتة رد عبد الله بن عمر فقال له سالم سالم يتيمس الصلاة يا أبا عبد الرحمن أنسني يتيمس الصلاة صلى فبابا عبد الرحمن حديث ينادى أروني سبود مي سبود شهر بن هوشب yana daga cikin malamai da aka ce suna da rauni ta wajen haddansu, don haka yasa hadisinsa ba a ɗauka idan ya zama ya keɓanta da riwayar shi, ba a samu wata hanya daban ba. Hadisi na gaba, qala abu abdullah al-kunyar al-imam al-bukhari yani al-bukhari, yana nufin al-imam al-bukhari, yace haddathana ashabuna sahabban mu sun ba mu labari. Idan ya zama akwai wani ɗalibi wanda ke ɗaukan karatu tare da al-imamu al-bukhari, ba malamin al-imamu al-bukhari ba, wani ɗalibi tare da al-imamu al-bukhari suna ɗaukan ilimi, sai ɗalibin ya gaya ma al-imamu al-bukhari magana ta al-imamu al-bukhari, sai ya ce sahabinsa saboda darajar su guda ne, amma anan kaga ya ɓoye sunan waye ya gaya masa, ya ɓoye, don haka yasa ake cewa ismun mubhamun, suna ne da aka rufe ba a bayyana ba. Duk da haka hadisin yana da inganci. An waki bin al-Jarrah shine Abu Sufyan al-Rasi, an Sufyan bin Sa'id al-Thawri, an Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar qala, Abdullah bin Umar yace lakin Abu Hafsin Umaru qaba, idan ana magana sai Abdullah dan Umar yace, sai dai kuma baban Hafsu Umar yayi hukunci. Kaga Abdullah bin Umar ya kira sunan baban shi kenan ko, Abdullah bin Umar ya kira sunan baban shi amma ba kai tsaye ba, sai ya kira shi da alkunya, baban Hafsu Umar yayi hukunci. Wato babu lafi don ka kira babanka da wani lakabi, lakabi ne na sayyidina Umar, babu shakka ana kiransa Abu Hafsin kunya ce ta sayyidina Umar, ya shahara da ita. Abinda ake nufi da al-Hafsu da Larabci ana nufin zaki. In ka duba lisanul arab mujalladi na 7 shafi na 16, al-asad yukanna aba hafsin wa yusamma shibluhu hafsan, zaki ana kiransa baban Hafsu, karamin zaki ake kiransa Hafsu, an ce baban zaki, baban dan zaki, da mai Hafsu shine shiblul asad. Wannan alkunya ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi masayyiduna Umar da kansa, manzon Allah da kansa yayi wa sayyidina Umar wannan alkunya cewa baban Hafsu. Akwai labarai da dama, daga cikin waɗannan labarai lokacin da sayyidina Umar ya musulunta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa uduni ya Umar, ka matso kusa da ni. Sayyidina Umar ya kusa da shi, da ya zo kusa da shi sai ya ce masa kad kunta shadida shagab ya alaina aba Hafsu. Lokacin da ya musulunta, manzon Allah ya ce matso da kunnansa kusa da annabi, sai manzon Allah ya ce kad kunta shadida shagati alaina, da ka kasance mai tsananin adawa gare mu aba Hafsin, farkon manzon Allah ya kira shi, da ka kasance mai tsananin adawa gare mu musulmai baban zaki, manzon Allah ya kira shi da haka, ya ce mar aba Hafsin fada'autullah, sai na yi ta'addu'a, manzon Allah yana gaya bar kusa da shi, na yi ta'addu'a, Allah ka zaɓa min ɗayan Umar biyu, ko dai Abu Jahal ko Umar bin al-Khattab. Manzon Allah ya ce fada'autullah an yu'izza ad-din bika aw bi Abi Jahal, na yi ta roƙon Allah ya ɗaukaka addinin musulunci ta dalilin musuluntarka kai ko Abu Jahal. Fafa'alallahu zalika bika, sai Allah ya yi wannan, ya amshi addu'a ta a gare ka. Wa kunta ahabbahuma ilayya, kuma ko lokacin da nake addu'an kafin ka musulunta, a tsakanin kai da Abu Jahal a zuciyata kai ne na fi son Allah ya shiryar. Fa anta ma'i fil jannati salisu salasatin min hadhihi al-umma, ke don haka kana tare da ni a aljanna kai ne ɗayan uku na wannan al'umma. Wannan yana cikin ma'arifatu sahaba na Abu Nu'aym mujalladi na farko shafin 260, da at-tarikhu as-saghir na al-imam al-bukhari mujalladi na farko shafin 250 da litafin ibn hajar al-isaba mujalladi na farko shafi na 560 sannan ranar yakin badar nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan al-kunya ta abu hafs kamar yanda yazo a litafin tarihi na ibn abdul barri al-istiab mujalladi na shafin 197 سيدنا عمر يقول والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله بأفي حفص رانا الفرقو دا منزو الله يمن الكنية دا أبو حفص إتتش رانا دا أكياك بدر وانا دليل يسا وثم على مسكة واتو وانش اللاباري نا الكنية دا منزو الله يكراش دا يتلوك تين دا يمسلن تا ياغو دا تيوا حديث ينا دارودي دا حقا يسا انكا دوبا littafin tarihi na al-Imam al-Bukhari yana ciki at-tarikhu as-saghir da kuma littafin tarihi na al-Imam al-Tabari tarikhu ar-rusul wal-muluk mujalladi nabi shafi na 34 da littafin al-Imam al-Baihaqi dalailun nubuwa mujalladi na 3 shafi na 140 don haka anan al-Imam al-Bukhari yana mana ishara duk da cewa ba kyau kamar yanda ya babi a baya bai kamata ka kira babanka da sunan sa kai tsaye ba amma kana iya kiransa da alkuniyarsa kamar yanda Abdullah ibn Umar ya kira babansa Umar da alkuniyarsa Abu Hafs yace lakin Abu Hafs Umaru qaba yakan ce sai dai Abu Hafs Umar yayi hukunci da kaza alhali yana nufin babansa Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukake ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا